yadda magoya bayan sanata Aisha Jummai Alhassan kenan suka barke da murna. Jim kadan bayan da kotun daukaka kara ta tarayya da kenan Abuja ta ayyana ta a matsayin gwamnatin jihar Taraba. Barista Muhammad Muzammil, daya daga cikin gungun lawyoyi sama da 20 da suka kare sanata Jummai, ya min karin bayani dangane da hukuncin wannan kotu.
Abinda kotu ta ce tunda shi gwamna na yanzu kenan, congratulations, gwamna na yanzu wanda yake kan gado bai yi participate a primaries ba, parties da bai conduct primaries yanda doka ya kaddara ba, shi yasa suka ce haka ba da yanci ya yi takara da ita, kuma saboda ita ta participate a duka state election to da ko doka nuna cewa ita ne ya kamata su wannan kuma abin da kuke sai ki
to yanzu wannan hukunci ke nufi kenan.
Yanzu hukunci abin da yake nufi cewa shi bai takar bata yi takara da kowa ba, bata yi takara da shi ba, kuma kasan a zaben da suka yi ita ne ta zo na biyu, shi yasa yawa to shi yasa kotu ta ce saboda haka sai ta zo na biyu ta yi benefit daga election din to a jiharan tsadda ita.
Wannan shari'a dai ta ji hankalin jama'a da dama daga sassa daban-daban na Najeriya.
Sunana Yusuf Abubakar Yusuf, senator ne zaɓaɓɓen Taraba Central. To wannan hukunci ya nuna dama can an yi adalci a wannan lokacin ba kamar yadda ake a zamanin baya ba.
Duk kokarin da nayi don jin ta bakin mu karban gwamna Dickson Darius Ishaku na jihar Taraba ya ci tura da mun duka jami'an gwamnatin kowa ke ce da ni komai. Makaɗa na ci gaba da cashewa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.